Acá en Modelo.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فالحمد لله على كام يوم الخميس ترى بنتكم tara ga watan Ramadan shekara 1435 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ranar da ke daidai da 18 ga watan 7 shekara 2013 shekara ta miladiya. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Before we continue the tafsir, there's the Nisab of Zakah, and usually people give out their Zakah during the month of Ramadan. The Nisab of Zakah for this year is 705,281 naira. Whoever has this money for a whole year to give out the car from the rest of his money. And the amount to be as the blood money is 35,264,051 naira. This is the blood money for killing somebody accidentally, unintentionally. And the minimum for that, or the dowry that can be accepted for a woman in marriage, is 8,816, which is also the amount for the limit amount for the punishment, Islamic punishment of stealing. We pray Allah will assist us in paying this zakat from our wealth, hoping that Allah will accept from us on our good deeds. Yesterday we spoke about some good qualities of the Christians, which is mentioned in the Quran. Allah said, وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Allah gave two reasons why those who are Christians are closer to Muslims in law. These two reasons, ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ. They have learned learned scholars of Christianity, and they have ruhban, those who are committed or devoted to worship. They are not learned, but they worship a lot. This is the reason. Because they are learned and they are devoted Christians, you find they love Muslims. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. And again, because they are not big-headed. And whoever is just, if you see leaders in Western countries, the leaders are very humble. The leaders are very humble. Now, if something will happen in America, a boy is shot or kidnapped or something happened, fire, or anything that happened in America, the first person that will come in front of the press to explain, do you know who that person is? The president. Any small thing. If there is police brutality, or the army will touch any American property or American blood, the first person responsible that will come out and explain to the nation because it's accountable to them is the president. He will come and say, so happen, and this is the things we are going to do, either to investigate or to do. The first person responsible to answer the people is the president. And if he refuses to answer them, they know what to do. He will not win election again. They say he is negligent. He is irresponsible. This is what they will tell him. Musa'ala. This lesson is what I wanted to teach you and our leaders. This is a school. This year is a school for us, all of us, to learn. To teach you, the followers, the ability to ask your leaders. Whenever you see your leader, don't go into your room and start abusing them or cursing them. Don't do that. You don't need to. When you see your leader, ask him. Ask him. How about this and this and that? And leaders, when you are asked, it's not humiliation. Leaders, when you are asked, it's not humiliation. You are asked your duty, you are asked your responsibility. You must answer people before you go and answer in front of Allah in the Day of Judgment. كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المسائل أو this question will be on the Day of Judgment. So before you go on the Day of Judgment, then you have another مسائل. People ask you. Umar رضي الله عنه. Umar, the Prophet صلى الله عليه وسلم has praised him among all his companions. Extra. Abu Bakr is the best of the Ummah after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No doubt about that. The next person in line is Umar. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if there is anybody who muhaddath, who is inspired, if there is, it will be Umar. He was a great man. One time Umar stood up on the minbar in the mosque. He's telling the people, Isma'u wa ati'u. A companion stood up and said, La sam'a wa la ta'a. We are not going to obey you. So he was saying, Lima, he didn't become annoyed or anything. He said, okay, you are not going to obey me. Why? Why? He said, yes, I think the clothes you have, the clothes you are wearing, it's more than what was divided among all the Muslims. The act is more than that. So he's asking Umar, explain, account for your torn clothes. Umar says, why is Abdullah his uncle? Umar there, he said, to stand up and explain. He said, yes. The clothes I was divided, my own share, I saw that my father is a tall man. It's not enough for him, so I gave him my own share. Then God Sahabi said, yes, now we obey you. this is Muslim, this is Islam, this is Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Musa'ala, we ask our leaders. Let's not be hypocrites. Let's not be hypocrites. Any leader that comes here, I'm going to ask him 100 times. Ask them, and they must answer. This is Islam. If we have been given like this, we wouldn't have been in this problem we are now. If we ask our leaders and if they answer us. It's part of the reason. We should ask our leaders and they should answer. But unfortunately, this was Umar did. Nobody does that now except the Western world. Except the Western world. In America or in England, if it happens, the leaders come out and explain. But in China, oh, the Chinese leader, does he have to explain to Chinese? He doesn't have to. Soviet Union, they don't have to explain to the people. And the Arab ones, how can you ask the King, His Majesty, the Almighty, how can you ask him? This is wrong. This is not Islam. What these Western people are doing is closer to Islam. That's why I'm being asked what you call him, he said they have good qualities. Let's not shame eliminate them. Our leaders should be accountable to what we do. It's a must. It's their duty. That's why they are paid. That's why they have all this privilege. Why? To be accountable before the people and then in the day of judgment before Allah. Accountability. My question yesterday to the governor of Kaduna State, he came here, well, humbly, with full respect, and I told him we respect him seriously. My question there was to teach him and to teach you people. Don't be afraid to ask them, explain why. Don't be afraid. And not only the governor, ministers, councillors, everybody who is a leader, ask him why. Police, ask him why. Because he is accountable to you. He's there using to take from your wealth. You are called a public officer. They are not working. They are not supposed to work. They are not supposed to own a company. They are supposed to work for you so that you can ask them. And if you find them wanting, you sack them. This is what it's about. So when he came, I asked him, that was in Hassan, I was just back there and using it in English for those who didn't know what happened. It's humility was like, oh, okay, we like you, we love you, you are here with us, we don't mean to embarrass you, but we want to ask you a question. Why is it that we have in the Southwest a governor refused the federal government or refused the president to put soldiers in his state? He refused and sent a letter. The letter is published in the internet. Everybody is there. Maybe one day I'll come here and read it again. That the army is supposed to kill an enemy. Now, if I allow you to bring the army into my state, it means I'm telling my state and you are telling us that the demographics are the enemy of Nigeria. So he was really angry because they are an enemy, and we are Nigeria. You cannot fight off, you cannot declare an enemy. The goal of that, and immediately the troops there withdraw. So I should be honorable and excellent to the governor of the administration was not directed to him, but directed to all the governors. Why won't you, the governors of the state, which are the Muslim majority noble state, that we have these soldiers distributed in this state? Why can't you people come together? Come together and present the same argument so that these soldiers will be removed from Muslim towns because they are causing more problems than curing anything. As I went home yesterday, one of the drivers in my house told me, He was coming to us in the morning in his car. 9 o'clock. They were stopped. A group of cars were stopped. And all the drivers were brought out by the soldiers. And they told them to sweep the road. To sweep. I have seen one time in Abuja was morning, I saw a taxi driver under corporal punishment, his hands and legs up. I have seen soldiers with my own eyes with whip beating somebody in the car. I have seen it. Nobody can tell me this. So that humiliation of women in this case, Muslims and non-Muslims too, are victims. So why can't you people tell this president? Remove the soldiers because we are not enemies of Nigeria. The soldiers are supposed to protect us from external enemies. Remove them and empower the police. Empower the police, tell him directly, this is his job. If he cannot do it, let him go. Let him resign. You bring somebody who can do the job. We have to be to that extent. Musa Allah, we have to ask. Nobody can tell me now, clear. What's clear? people are sitting. Oh, because of one man, all the governors of 19 or 17 people, 17 people, because of 17 people, more than 100 million are suffering. Then when they come here, like you remember during the wedding ceremony here, all the leaders were here. Everybody say clear. What is clear in them? We only see clear in them if we see them in song trying to remove us from this problem. Definitely, we even our prayers at home, we'll be praying for them. Don't you pray for us to build us enough? It's great. But look at them alive. People are only cutting them. With all this problem, nobody is taking one step. Somebody came to me and he said, look, you had your gun, but you are fighting alone. Fighting alone. You are fighting alone. Nobody is helping you. Somebody told me this. And I can assure you that. I asked a governor yesterday here, I have not seen anybody trying to assist. Let this man stand up and explain. I had voices here trying to even dump him. Why? What do you want? What do you want? So I told everybody, I know what I'm doing. I know what I'm doing. Nobody should come to me or say you say this or you should say that. No, I've not got a stone. I've not got a stone. So I know what I'm doing, I'm very cautious, I'm very humble, I don't want to, praise myself. I don't want to praise myself. But I know what I'm saying, I'm trying to teach you people, ask your leaders. I'm trying to ask, tell the leaders, let them be ready for Musa Allah. They can be asked anytime by their people. But even if they lie to people, there is another Musa Allah in the day of judgment. Allah will ask them about this, that, and that. They should know that. So there's no humiliation. In fact, they respect if they will defy me. And I told him that yesterday. If it's another governor that comes here, I will not even look at him. I know some of the governors that the same Nigerians and impose on us this president that is missing of the country. You know that. Even if they come here, I will look at them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, when three people didn't go to have jihad with him, three of them, the Allah said that nobody should even speak to them. If you know this, they are governors in this Nigeria, you will not even speak to them. They should be outcast. They love it. It is made clear, 100% clear, that the PDP convention is rotational president. It's written in their constitution. It's rotational. They said, okay, the United States has a potential candidate. One was elected. But yes, this same governor deceived people. This same governor went and do something else altogether. And I had some of them aspiring to be president again. After all this problem, the cost of Nigeria, we are not guided to the right path. So let's not forget about what the Christians are saying, or what Allah is saying about the Christians. Allah is saying, among the Christians, there are very, very good people that love you. They are ready to stay in peace with you. You should stay in peace with them. Why? Because they are not big-headed. They don't feel big-headed. They are simple. And you have learned among them. This learned among them, Allah said, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا الْإِسْتِسُونَ وَالْرُّهْبَانِ مَا أُنْزِلَ إِلَى رَسُولٍ. What was revealed to the Prophet in the Quran, تَرَى عَيْنٌ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ. You see their eyes flowing with tears. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. What do they know of the fact? يقولون what do they say? ربنا آمنا يعني صدقنا. Oh ya Lord, we believe, so we want you to put us among witnesses that really this is the truth you have sent. Allah said وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. When they hear what was revealed to the Prophet صلى الله عليه وسلم, when they hear. So this is the condition. Such people that Allah described, they love you because among them are learned people devoted to worship, because they are not big-headed. When they hear what is revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when they hear, they say, we believe God and put us among who are witnesses. When they hear, when? The problem now is that we Muslims are the ones preventing them from hearing the message. Why do we prevent them? Because once Islam is mentioned, the only thing about Boko Haram, they think about bomb Al-Qaeda, they think about killing. This what? So to them, did the message of Islam reach them? No. Once discussing the message of Islam, this terrorist. The terrorists are distorting the message of Islam, but many of them will have converted to Islam. Somebody I just read on the Facebook, made a comment. One Christian, he said, he's writing to me, I used to hate you. He used to hate me. He said, the word. He used to hate me, I used to hate you. Because of what I used to hear about your religion. I used to hate you because of what I used to hear about your religion. But now, after reading the update in your Facebook page, after reading it now, I realize all what they are telling about Islam is false. It's lies. They're Christian. So the problem is we. If we are nice, good, we present Islam in a beautiful way, wallahi, many, many of them will convert to Islam. North Africa, before the Sahaba, North Africa completely is occupied by Christians, up to now they are monasteries and churches. But when Islam came, because of the truth, they almost 90% converted to Islam. So we need to present a very good picture of Islam. Not the violence that the Prophet صلى الله عليه وسلم said, إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ. Allah is very compassionate, subtle. Allah likes things that are easy, subtle. He doesn't want violence. And He deals with compassion, what He doesn't give to violence. So we should denounce terrorism in all its forms, manifestation, whoever commits it, whether it is through terrorists, Islamic terrorism, or whether it is the camouflage to tarnish the image of Islam, we should condemn it in totality. Islam is bari', Islam is exonerated from all acts of terrorism. May Allah guide us to the right path. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wato jiya mun tsaya kan aya da Allah ya bayyana wa'ansu ayoyi ko wa'ansu sifofi na ahlul kitab wanda yake suna da kyau kuma dan su ne Allah yake sun fi kusa a soyayya ga mu'minai akan kafirai wato shi ne suna da malamai da ke karanta Bible kuma suna da masu bauta kuma ba su da girman kai wallahum la yastakbirun istikbar kanin girman kai kanin girma istikbar istaf'ala ku ji kana ne yastakbiru yana ne nan girma ashe ke nan zai da girma shi ne girman kai ba ka da girma amma kuma kana neman shi ba su da shi Qur'ani ke gaya mana ba su da girman kai to ya ce mana kenan ko yana da wata ta kwamo yawa dan wani da mu girman kai ce ko kika girman kai to sura Allah kuma ne yake nan wannan aya wa idza sami'u haka nan kuma idan suka ji aya ta sura Ruhban ma unzila ila rasul in suka ji abinda aka saukar zuwa ga manzo min alqur'ani tara ayyuhum tafidu min ad-dal zaka ga idanun su suna farawa wato suna zubar da hawaye mimma arafu min al-haq abinda suka sani na gaskiya wato lalle littafi ya zo yana saddaka yana kara gaskata abin nan da suka sani sai ka ga hawaye na zuba musu in sun jana karanta qur'ani yaqulun ne suke cewa rabbana amanna ya ubangiji mu mun imani saddaqna bi nabiyyika wa kitabik mun imani da littafin ka da manzanka da littafin ka faktubna ma shahidin ka rubuta mu tare da masu shaida al-muqirrina bi tasdiqihima masu ikirarin da gaskatawa da alwazonka da littafi sai su bada wannan shaida to amma nan kuna son tsaya wani ba sai ne lokacin da za su bi wannan qur'ani ba Allah ya ba kirista da komai ba amma ga zuwan jirgin da yawa har yanzu kuma ba ga su a wani imanin ba me matsala Allah ta yi sun gini kamar matsalar shi ne wace isar da wannan saƙo zuwa gare su har su ji wace sanda wannan saƙo an zo ma ana yi da turanci wasu da kai suna cewa to kuma ya ka turanci sultan bello izgili fa izgili izgili da ilimi izgili da ilimi to Allah ta in sun ji abin da aka saukar maka sukan ne sukan ce rabbana amanna fasunna ma shahidin mun imani ka rubuta mu wanda suke shaidan cewa wannan gaskiya ne kuma abin da ke hana su jin karatu da an ce musulunci islam da an ce muslim ko an kira sunan wani muhammad ko abdullah ko usama ko wani abu abin farko da zai zo ransu zuciyarsu farko su wannan yan ta'adda wannan yan tashin hankali haka suke ji ko shi wannan da yake ce mu akwai wani bawan Allah kirista ya rubuta mu yace ina jin abubuwan da kake sakawa na wa'azi da rubuce-rubuce ka ina ji da gaskiya na kyamace ka ba na son ka ko kaɗan ba wani abu ko dan musulunci nan da kake kira amma ina ji yanzu na gane a shi duk abin da ake faɗa game da musulunci ƙarya ne yanzu ya gane ƙarya ne saboda haka to kenan ma'anar shi kenan yanzu wannan karahiyar bai ce ba amma dai na aika kenan yanzu zai bai kama ko ba tawa to matsalar shi ne muna hana su jin karatun Allah saboda haka shi wannan da ke zuwa ya sako bom ya saka a coci ko ya kashe wani kirista ko ya wani abu da sunan wani shi ne ko yana yin jihadi kuma yana taimakawa musulunci menene al-jihad al-jihad wallahi wa da'wa kuma ni da'wa tana hajjar mutane cikin gari ina koran su ne yanzu jihad wa da'wa jihad wa sabr kuma koran mutane daga addinin musulunci dole su san muna da zaman lafiya dole su san muna da hankali dole su san muna da hankali dole su sani saboda haka ya wajaba masu musulmi gaba daya duk inda ta'addanci yake duk yanda yake ba talibi musulunci bane domin Allah yake Allah rafiq wato Allah mai tausayi Allah mai lalura yace kuma yakan bayar da lalura abinda bai bayarwa da ƙarfi da lalura kuma idan Allah ya kallura lalura lalura Allah yakan bayar da lalura abinda bai bayarwa da ƙarfi kuma lalura
Allah
ya kallura ya kallura ba ba ko bai ai na ga ni ne so ba Allah ya kare mu na abin da ba ku kuma a ce ba ce ibrahim ba ku dai ba sai ku ji wa wa ne 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 ba ai Allah ana sa abin da ya ne da lalima sai ku ji da ba ina so ku ji lalima wato a hankali a hankali yana turo kan a hankali a hankali a hankali har da ne ya mai fito amma da za a ce a fito da shi kamar a ce mai jin zawo ya zo tole to da mahaifarsa gaba ɗaya za ta cece mahaifar za ta cece gaba ɗaya kuma ubangiji a hankali yake yi ba ku gani in damina ta zo a hankali take zuwa ayi dan dade a haka da Allah duk wanda ni ne ya so kada shi rana daya kenan to kuma an kalle ya ce haka ne ya Allah kake sai da ka yi ka kawo ko ba wai za ka jefa to a kana so ka cikin musulunci ne ba zai kuma da wata da wani ne ba ba abin da zai da maka da shi don wata ne da lalaba su ake yi to wannan ta'addanci a wannan zamani suke hana mutane musulunta suke ɓata sunan musulunci duk waɗannan yaran nan samarin nan da suka yi wannan ta'addanci ba abinda suka yi sai ƙara ma mutane nisa daga maganar Allah saboda in akwai wani da gaske ne yake son Allah da manzon shi to ya bar wannan ta'addanci a bi a hankali
mun yi malam ya yi ta turanci ya kira gwamna amma mu ba ma jin turanci malam ya za a yi
wato wannan wuri makaranta ce nan makaranta ce don mu koya mu mabiya mu koya kuma shugabanni su koya akwai darasi wanda kira wa jama duka mu koye shi da mun san wannan darasin ko da mu fada cikin abin da muke ciki ba a wannan zamani ne mai darasin shi ne musa'ala Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duka kuma kiyo ne kuma kowane cikin ku sai an tambaye shi ga abin da yake kiyo mas'ul shine musa'ala tambaya wannan tambaya addinin musulunci ce wannan tambaya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tambaya shugabanni jiya bawa Allah gwamna Kaduna ya zo nan kuma na mai tambaya na mai tambaya domin in koya muna darasi kuma in koya musu gabanni darasi da shi kare ba da shirin gano ne a koya musu darasin musa'ala tambaya duk wani abu wanda in an ce mutum gaji shi shugabanku ne to Allah ya ɗora shi domin ku in kun ga wani abu a gare shi ku tambaya ba wai ku shiru ba ku tambaye shi ya yi kaza wanda ya fara Umar bin Khattab yana khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a minbari yana kiran mutane su saurara su da'a sai wanda da cikin sahabi ya tashi ya ce a'a yau ba za mu saurara ba sai wani maka da'a ba sai mai makon ya hushi sai tambaye shi me yasa ba za ku saurara ba sai wani da'a ba ya ce sai mun ga rigarka lallai yaƙin nan da ka ɗinka wannan riga ya fi yawa a kan sauran wanda aka ba wa musulmai ya fi yawa shi kenan Umar ya ce to ina ɗan shi Abdullah sai ce tashi ɗaya bayani
sai Abdullah ce na ga uwana yana da wato dogon mutum tsawo na ga shi dogon mutum kuma na shi ya lura ka ba shi da zai ishe shi ba sai na haɗa mishi da nawa ɗin ya yi ya tufa su kana fito sai wannan sahabin nan da yake na sama walaka sai ce al-yawm nasma'u wa nata' al-an yanzu za mu yi ɗa'a kuma za mu zamu ka wannan ya faru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar khalifa na biyu wani ya tashi ya tambaye shi kuma ne ya ba shi alfa an samu zaman lafiya kuma a samu zaman lafiya ba shin addini ne a tambaye shi gabanin ko ba addini ba ne addini ne to farko hala mu yin addinin mu dani wasu an zo ana irin wa'annan tambayoyi suka tsargo suna ganin ko wurin bai dace ba ko wani abu ko ba haka ba ko ka same shi a can gida ko menene a lokacin da aka girka sojoji a Kaduna wani gami ya zuwa kamina gida ya gaya min cewa ga abin da sa aka girka sojoji to in zan tambaye shi me yasa aka girka sojojin ba zan jigire shi ba a gaban mutane zan tambaye shi in mutum yana shan giya a gidan shi yana nufin kiran shi kaɗai ko to bai halatta haram ka zo kallon bari ka ce wane 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 kana shan giya ka bari fa Allah a ka to da ta shi ne da za a gidan shi ke karna duk da gidan shi kai shi ne wa'azi tamo mutum ya zo cikin jama'a ya ce ya jama'a shan giya fa ba komai bane shan giya ba komai bane ko ga shi a kasuwa yana shan giya cikin jama'a yana shan giya to wannan kuma cikin jama'an nan za ka gyara shi don su san cewa wannan abin haramun ne kun gane ga abin wancan so ɓarnar da ake yi a waje kuma ake ne gyaran ta ka ku zai tuno wannan munafunci ne ya munafunci ɓarnar da ake yi a waje ake gyaran ta amma ɓarnar da ake yi a ciki to kuma ne a ciki ake yin ta saboda ka duk abin da ya shafi shugabanni na kuskuren da suke yi a waje shi wannan mutumin da ya ga Umar da dogon riga bai tsaya ya jira ba to Umar ya shiga jira ya ce to akar makalla suke so shi kuma suke kenan alheri mai ne to mun zan ka da dogon riga yaya abin yake bai tsaya ya jira ba sai bai tsaya ya fito ana hudura a gaba yace ba za mu zo ba za mu ɗaya ba ya haka ya karɓi gori za mu zago daga jeru ko ba yanka shi ne gara so saboda ka duk inda ka kwakwa shugabanni ku ba wai kawai gwamna ba har kansila local government chairman duk wani abu da ya shuɗe muku ku tarbe su Allah laka haza wa Allah laka haza ina ka samu wannan ina ka samu wannan na tuna lokacin abata a lokacin yar aduwa yar aduwa lokacin da aka jefa mishi mulki aka ba shi ya ce ko ku yi haƙuri kwallon ce ta dawo gidanku ba sai ku rike ta ba ka kuma ga nan zaɓe domin 1999 da aka jefa ta ta ai ba a yi zaɓen kirki ba ko ba haka ba amma mutane suna ta rushi ta lokacin bawan Allah na naja wa jishin canji akwai motar shi jif ya ɗauko ya bani ba shi ba shi ke nan ya ta ce a da kan yar aduwa ya ba shi mota saboda ta biya na ma yar aduwa ne kante wato duk abin da kake ke nan ba ka yi fita bilin layi amma abin da jarasin da muke so musa'ala musa'ala kwansila kusa gani kowa kusa gani ko tambaye shi anna laka haza daga laki kaba ku ji tsoro yaya kaza ya ce dai a hanya tana cin mutuncin mu me yasa ni ku tambaya kuka shi kowa ya ku tambaya shi kuma shugaba in an tambaye shi ana rage mishi aiki ne domin wannan tambaya
da za ka kasance ya muka a wannan lokaci wannan tambayar da suke maka ita ce walaki ne zai maka ita zai maka ka ko kowa mai jima ruhi da madam zai make shi ko haka ba kamar izin da ya ga sai kokarin sai ka rage ka ka rage ka ka zuwa ka shirya lil musa'ala kamar ka bayar shugabanni addini ne su kuma wajibi ne su zo su ba da anka sai ba har yanzu muna jira insha Allah gwamnati wata rana zai zo ya ba da wannan anka musa'ala me yasa sai zo ji ala a cikin kasashen mu na musulmi me yasa inda zai iya ba da Allah ya tura mana shi president kuma jira ta inda zai yaba ce wani ta ko wani ta ko wani ta me yasa sojoji a kasashen musulmi ba ma san wannan sojoji suna fitar da mu suna fitar da jama'a ba ma san a yaƙi ta gan shi ba wahala ba amma akwai inda ake yaƙin shi a yaƙe shi inda ba za a cuci mutane ba domin an kai ga wani lokaci ne na jin shi a BBC mutane daga Maiduguri ko ina Makka suke cewa ai sojojin nan da kuka turo sun fi ma barna a kan su ƴan Boko Haram din wallahi ai faɗe ai faɗe a ƴan mata yara mata musulmai ƙato soja arne sun faɗe mata sun kashe wanda za su kashe an azabta wanda za a azabta ba da soja ake yaƙin wannan abin ba ba da soja ake yaƙin su ba da ƴan sanda ake yaƙin terrorism civilians ne kamar ku ba sojoji ba ne civilians ne da civilians da ɗan sanda su aka yi training na ɗaya bincike da sanin kuma yadda za su duk suna da makaman da za su iya in ba su da shi ka sayo musu ka taimaka musu ta ko na abu kuma da ake cewa kuɗin da ake kashewa na maganar soja wannan hala ɗin ta ba president iko ya ɗigin maku don kuɗi biliyoyin kuɗi biliyoyi waɗanda ba za a tambaye su shi ya ce a ya kashe su ba kuma kowa ya san zaɓe wato shi dai ne ya ke cewa kakashi kayan ki ne ya kakashi kayan ki faka da wanda ta danci na ɗaya ya girke sojoji ya gani ya kafashen musulmi an zo ga ɗaya yadda yake so na biyu ya fitar da kuma kudan kuɗin da ba wani a cikin gudu ya tambaya Allah na kahaba sai ce security vote ma kudai miliyoyi a biliyoyi a karkar federal a karkar jihohi a karkar duka sai sa matsalar ba za ta kare ba ko kuma kamar yanzu da muke sa aike su ba suke nan su din ne ba su din ne za su yi samu tauka su suka ta da makamai ko su je su yana da su to ga su ba ga shi nan kun ce an zan ne ga kuma shi nan ya zo ko ba ta ba su din ne duka su din ne saboda haka a gyara
yanzu ku cewa ana jin abu a kan lalama lalama ake
mafi yanzu
ana jin abu a kan lalama
haka
kuma cikin wannan makarantar da ma kuma ana cewa makarantar a bi a hankali a lallaba
ana
zargin magana wannan
haka
sai muna ganin kamar su gwamnati ya hanta yanzu ai kamar mu samu wannan hanyar lalaman muke amfani da ita
من الأمن أو الخوف على أولي
سنن ولو رسوه
إلى الرسول وإلى أولي العلم من العلم والذين يستنبطونه منه
لو أن الحاسم أجمل أن السيكا في الترفون كثير ذات جنسي فيما بلاه جنسي
shekara ɗari shekara mai kaza ne ma da yake anan wani ya ce wannan zalunci ne bai halitta zalunci shugaban ƙasa yana ji cewa malam ya ce ka ɗaura mutum shekara ɗari biyu menene zalunci saboda ka gane wa labari wannan abin da muke magana mutane dare da rana wannan shekarar da ta wuce wannan shekara nayi wa'azi a nan cewa mutane na kokan wayannan sojojin suke kasar nan na riga na faɗa ko ya sani har shekara ta dawo suna nan kuma da aka bayyana ga koyi kuma amfani irin wannan dillai sai a mutane ake yi wa ko mutanen nan in kun san ba ma waɗannan mutanen magana ko kai ku hannu ma na ballace kullu a nemi ko ba haka ba yanzu ba malamai aka fasa aka je wurin jalasa da su ba kuma ba fasa su aka je wurin jalasa ba ko da yake naci da yawa daga cikin su sun yi magana bai ta dace a wurin amma abin da yake nunawa su matsalan malamai shi ne da suke tsammani akwai maiko a ko maganar gwamnati na aikin maganar mai maiko ne yanzu da rufin wanda ne ya kuskure aka bayyana shi a kuskure shi abin da akwai matsala ciki amma an gwamnati ne ba don ne don maiko ne maikon da kike da shi wato malamai malamai ɗin ka ce don Allah ku zo a taro fi sabilin layi a yi magana ta fi sabilin layi na taimakon al'umma in ka kira malamai ɗari in ka ci sa'a ashirin su zo in ka ci sa'a ashirin su zo kai kuma malami da ruwansu kuma ka ce fi sabilin layi kuma ba maslaha ta ba na maslahan al'umman Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku zo mu taro ne mu ga abin da ya kamata in ka kira ɗari in ka ci sa'a ashirin su zo amma in wani gwamna ko wani minista ko wani president ko ma ba mushrik ba ne ya ce ku zo za ka ga ana ne ana da dangi akwai ɗin zama malamai kuma ko ɗin nan da nake gaya muku wani abu a ina faɗa ba kuna ta a haka ne domin kun riga kun sani ko ba ta ba wani sabon ilimi da nake gaya muku sabon sabo ne to wannan ilimin da kuke da shi ai wannan la'ana ce kuke malamai la'ana ce to wallahi in mu kasance muna yin ilimin da wannan sahabi ya ba ya tashi ya tambaye Umar in ba mu kasance muna yin haka ba to wallahi ba mu kama hanya ba kuma wannan ba wai wa'azi ba ne da shidda a'a na ba ku sai da ba ku misali da sahabbai domin kada kuma mu yi nauka salatu domin ya daɗa kama wani har ma gara in ka nauka salatu ya daɗa kama al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la kuna jiya la gaya miki wallahi ba ni ne kunta ta maka nake da kana rake da Allah wallahi bai ne haka ba amma abin da nake cewa kuncin da ke cikin al'umma nake sa aike shi la gaya haka kuncin nake zuwa to amma ya kowa da mai ko dalibai ba ka gane kuncin al'umma sai dai kuncin abin da ya sa zuwa cikin yaro shi gwamnati da yana da maiko wani ne ne muka koma ne muka koma dukkan muna kuskure muna gyarawa amfanin makaranta ta gane kuskuren ta ne ta gyara cike na kawai kamar amfanin asibiti in ka gama kowa asibiti bai da lafiya ne ko amma ne ya je nema to Allah ya kafa shi ne je mu ba mu shigo makaranta ta Allah warkar da mu daga abin da mu gane ba. To babu maganar mu sukar wani, kada ka fita da wani abu. Makaranta ce mu koyi da a shike ne. Wannan malamai da suka kai ziyara ta mai mutu wasu yadzan. Wato mun ka kyakkyawan zato, amma abin da nake so ku sani ku wa musulmi. Zuwan nan da suka yi da wannan shawara da iman da ɗauki da sauru ba in ga suna kame sai na suna ba su yadda ta yawon ya fi gaba da ne da muke bari. Ba su yadda ta gaba da muke bari. Kada mu yi a kai ba lai bana mina ya rabe shi sau da haka shi kina in ba a rage kuma jiwa wuta faru ma kafin musulmai kuma ba su a fara fara rabewa kenan su kan ma a fara ne an fara yin rabuwa. Na yi magana da shugabannin abubuwa sun ce wallahi ba investment bane, wallahi ba investment bane. Wani ma abu su suna da wayo da makida, da wayo da makida a ce ku zo za a yi addu'a ko za a yi wani kaza, amma ana niyyar a yi siyasa da ku. Ana niyyar a yi siyasa da ku abin da ke faruwa kenan. So Allah ya ba mu dukan tuba daga kura-kuranmu, Allah ya ba mu basiran gane al'amura, kuma Allah ya haɗa kanmu kuma ya nuna mana hanya na daidaiciya. To, saurara wa malama. To wayannan nasara wanda Allah ya yabe su, wayanda ya ce in har sun je abin da aka sako wa manzo za su ci mummuna ne in sun ji ne suka ta wa qalu fi jawabi man ayyarahum bil islam min dusuhum aw min al yahudi aw ghayrihim. Su bayan sun ce amanna fakturna ma shahidin, kuma suna da wani jawabi da wanda ke aibanta su dan musulun kansu min jinsin wanda ke daga jinsin su yan uwansu ko daga yan hudawa ko zai da nisa ce nisa kuka musulunta ana aibanta su sai su ce tusti wa ma la 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 min billah, mu yi gare mu da ba za mu yi imani da Allah ba, wa ma ja ana min al haq, da abin da ya mana na gaskiya as-sadiq ayat qur'an ay la ma ni ala la min al iman, a ba abin da zai kange mu daga imani ma wujudi muqtadi, da abin da kuma yake wajabtar da shi imani. Abin da ke wajen da imani ya zo mana, to ba mu da wata hujja, ba wani makawa ke mun shi mun san shi kuma kenan suna son gaskiya. Wa naqmu wa aqifa ala nu'minu tallahu wa naqmu ko muna kadai ay yudkhina la rabbina ma al-qawl as-salih, muna kadai Allah bai shigar da mu ma a tare da mutane salihai al-mu'minuna al-janna, wa to tare da salihai mu'minai su shigar da mu al-janna. Duyi annahu lamma qadima wajin najashi, wato sarkin Habasha lokacin da ya aika wafadi ai abinda zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min Habasha a sallallahu alaihi surata yasin, annabi sallallahu alaihi wasallam surata yasin wa fabatu wa aslamu, suka yi kuka kuma suka musulunta. Wa qalu ma ashbahu hadha bima kana yuzalu ala Isa, ne suka ce kai ma ashbaha kenan dan ta'ajjubu ne ba ma ashbahu wa wannan suna mamaki inda wannan yayi kuma da abin da aka saukar akan Isa, wato aka saukar akan Isa. Qala ta'ala fa asabahu Allah bima qalu, alhamdulillah. Kabari sai gobe wannan. Kabari sai gobe. But it doesn't invalidate her fasting because of drink. It doesn't invalidate her fasting.
Amen.